نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna ma Allah godiya da saki hada mu a karatun mu na sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbiri ila at-taslim ka'annaka taraha. Sufa sallam manzo sallallahu alaihi wasallam tun daga kabbara taharama har zuwa sallama kamar ana yi a gabanka. Na wallafa babban malami Muhammad Nasiruddin Al-Albani, inda muka tsaya akan babi mai magana an-nazaru ila mawdi'is sujud wal khushu', babin da zai magana akan kallon mai sallah, mawdi'us sujud, wajen da ake yin sujada, wal khushu da kuma khushu'i a cikin sallah, nutsuwa da mai da dukkan al'amuran zuwa ga Allah ba tare da tuna komai ba, shine al khushu. Shi kuma an-nazar ila mawdi'is sujud shine mai sallah idanun su ringa kallon inda yake sujada. Kina idan ka farta sallah ba waiwayoyi ba ake yi ba, ba kallon gari ake yi ba, kallon inda za a dora goshi ake yi. Sai malai yake cewa wa kana sallallahu alaihi wa sallam idza salla ta'a ra'sahu wa rama bi basrihi nahwa al-ardi. Malai yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam idan yazo yin salla ta'a ra'sahu yana sunkuyar da kanshi, warama bi basarihi nahwa al-ard kuma zai jefa idanuwan shi kenan ganin shi, nahwa al-ard zuwa ga ƙasa kenan, zuwa ga inda zai tsora goshin shi na sujada. Yake cewa walamma dakhala al-ka'bata ma khalafa basaruhu mawdi'a sujudihi hatta kharaja minha. Lokacin da ya shiga ɗakin Ka'aba da aka fatahu Makka zai salla a ciki. Malai yake cewa hadisi ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ɗauke idanuwan shi ba a inda zai dora goshin shi ya sujada har sai da ya huta daga ɗakin Ka'aba. Kenan dukkan sallar da ya yi a cikin ɗakin Ka'aba manzo sallallahu alaihi wasallam kansa a ƙasa yake yana kallon inda zai dora goshin shi. To anan ga shine malumai suka tattauna alƙashin ayan nan da Allah yake cewa fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram, ka juya huskarka zuwa ga fuskantar inda ɗakin Ka'aba yake. Fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram, sai suka tattauna anan. Sai wasu suke ganin mutum idan zai yi sallah ba wajen sujada zai kalla ba, kai tsaye kawai zai kalli inda ake tsammanin Ka'aba take, nan zai kalla haka a tsaye duba da abin da wannan aya ta faɗa. Sai wasu suke ganin kenan ba jewa kai ƙasa ba za a yi a riga kallon inda sujada, inda za a yi sujada, a kawai fuska za a kalla a kalli inda kawai Ka'aba take, nan kawai za a kalla. To a nan bayan tattaunawa da suka yi sun ka dalilansu akan haka, malumai sun nuna musu cewa ba wannan aya tana nufin mutum idan ya zo zai yi sallah ya fuskanci jikin shi da yatsotsin shi da kwahuwan shi da dukkan jikin shi ya kanta yana fuskantar inda Ka'aba take. Yanzu misali bana zo ba in kalli arewa ko in kalli gusum sai in juya fuskata kuma in rinka kallon gabas in ce ai na kalli fuskata ta kalli gabas shikenan. Kenan kai haka ba kalli gabas ba. Da aka ce huska wajh haka shatr masjidil haram ana nihin dukkan gangar jikinka ta juya ta kalli alkibla inda Ka'aba take shine ake nihi. In yaso kuma ganinka ke kasance a saki ganin naka haka nan ba a mai kaidi ba. Yanzu misali inda mutum zai sallah in dai daji ne ai babu he karshen ganin shi kenan kawai mutum an bar mai idanuwan shaka ya kalli duk abin da yake zama abin da yake gaban shi fa tunda wani abu yana iya bujurwa a gabanka wato wani mutum yana iya hucewa wani abu yana iya faruwa ka tsaka na kallo ai dauke mu hankali amma ka juya jikinka ya kalli alkibla sai ka idanuwan naka sai ka musu kaidi sai ka daidaita su a wani wuri ka ajje su a wani wuri inda ba sai gaba da nan ba shine inda za ka yi sujada shikenan kenan ba ka kallo na abu bare dauke mu hankali ina wata an gani kenan haka nan ita wannan mas'ala abin da kenan malam yake ni shi yasa kuma ya kawo hadisai wanda suka fasara wannan aya suka nuna ga yanda manzo sallallahu alaihi wasallam yake idan ya tashi sallah idanuwan shi suna kallon inda zai sujada shikenan magana ta kare dama shi alqur'ani idan aya ta zo ta yi bayanin kaza alqur'ani mai girma yace kaza da kaza to manzo sallallahu alaihi wasallam sai abibiya a gani me yace akan wannan aya ko ko wani aiki yake ita to yanda yake aiki da ita mun ma haka zamu dauka mai aiki da ita kamar fasara mana alqur'ani yayi da maganar shi fasara mana alqur'ani yayi da ayyukan shi fasara mana alqur'ani yayi ta hanyar idan wani yayi wani abu a gaban shi ya ciro ya kyale kina nuna wannan abin da mutumin ya aikata daidai ne ba laifi bane ba sai malai ya ci gaba da cewa wa qala sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yanbaghi an yakuna fil baiti shay'un yushaq aw yashghilu al musalli bai dace ba an yakuna fil baiti ya kasance a cikin gida shay'un yashghilu al musalli aw yashghilu al musalli wani abu wanda zai shagaltar da mai sallah a cikin gida inda gabas take inda za a iya ajje abin sallah ayi sallah bai dace ba a kawo wani abu wanda mai sallah idan ya zo yin sallah wannan abin haye zai dauke mai hankali duk abin da yake gaban mai sallah ka je ka tare daga idan shi gani wani abu yana iya ja hankalin shi ya ja shi ya shiga wani tunani daban wanda ba na sallah ba kenan hoto a cikin gida a cikin daki inda gabas take in dai hoto ne na abu mai rai shi dama wannan haramun hoto na abu mai rai aka wani abu mai rai ayi hoton shi ko dai sai ko wani tabulu wani daki ayi dai sinan wani abu mai rai irin su wani dabbobi ko wani makamanta haka a zo a kawa duka wannan haramun ne ba daidai bane ba musulmi ne sanya wannan abu a cikin gida ita ce magana mafi inganci bai dace ba a cikin gidan musulmi ya kawo hoto na wani abu mai rai amma idan hoto ne na gida hoto na wani tabul hoto na wani portable ko na wani na'ura duk wannan babu laifi amma in dai na abu mai rai ne ba daidai bane a kawo shi a cikin gida shi wannan dama haramun ne shi ma duka ba daidai bane hoton mutane ayi hoton amarya da ango a zo a kawo a cikin gida hoto malamai da suka tattauna akan shi kawai ayi shi inda larura ta kama misali hoton card hoton passport wannan larura ce ta kama ai wannan shine kawai aka ce wannan amma mutun ya zo ya ringa bata lokacin shi akan yayi hoto ya zo a ringa kakkawa ko na makamancin haka duka wannan akwai shubha a ciki shi kuma kawai man taqa shubhat faqad istabra li dinihi wa irdihi duk wanda yake shubha to ya tsirantar da addinin shi ya tsirantar da kuma mutuncin shi kenan shubha ke da kai akan abin da shahi yin wani hotuna a ranga mai da su manya ana kakkawa a cikin gida wannan akwai shubha a musulunci akwai manganu da yawa akai don wasu suna ganin ma haramun sai dai aka musu bayani wannan kamar abu ne wanda yake matsayin wata inuwa abu ne wanda yake matsayin yanda mutum yake ba wani ci za a yi wani ya iya tsera ba wani ya iya daidai ba shine kadai a iya za ka dan sassafta amma wanda za a zo a yi daidai ne a yi daidai nan mutum ko a yi daidai nan wani wata halitta wannan haramun ne kada indai dai sai ne zai ko wanda aka sassaka shi wannan yahi ma zama haramun a ranar kiyama za a ce ma bai sami rai sai muga ya zake da shi to kenan duk abin da zai shagaltar da mutum bai dace ba a sanya shi a gaban inda zai yi sallah na'am na duk zai na ciki hoto ko wanda za a hudu a takarda ko wanda za a dauka a cikin portable wannan abubuwa ne wanda malaman da aka musu bayani wanda zasu dan sassauta kawai a musu bayanin cewa kaman ba mutum ba za a ce ya iya yin desain in wani ya iya zanen wani kawai shi ne sa aka dan sassauta amma hoto da magana ta harko ma da ta taso ta aka yi ma haramun sai daga bayani malamai suna tattaunawa aka nuna cewa shi kamar inuwa ce ta mutum kamar yanda mutum in yake ba a ce ba wani ya iya yin shi yanda yake a'a yanda yake ne kamar kawai aka dauko kamar ka kalli matubi ne shi ne kawai sai aka dan sassauka aka ce shi wannan ba laifi amma mutum ya kasance kawai ya bar shi a lokacin larura ringa yi lokacin da ya kasance dole sai ka hoto na karta hoto na passport hoto na kaza amma haka na ba gero ba saboda kai hoto ka zo garin kafa daki wannan ba daidai bane ba na'am kallo wani da kallo a su duka wai ai yana daga cikin abin da yasa aka dan sassauka duka suna tahiyya tahiyya daya eh duka wani abu ne na abin nan da yazo wanda ba a ce ba wani ya iya yin kaza shi yasa ko aka sassauka aka bari aka ce halin larura misali yanzu irin wannan da za a dauki video na karatu da sauransu duka wannan abubuwa ne na zamani na larura da suka zo shine kawai aka sassauka amma irin wannan hoto da za a zo a rinka kawo a gida shine kawai aka ce ba daidai bane wannan kawai a bar shi yahi kai kwance hankali na'am mala yace wa kana yanha an rafi'il basri ila samai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana idan kana sallah ka rinka kallon sama da kai kana kallon sama ana sallah kana haka bare je bane manzo sallallahu alaihi wasallam ya hana haka wa yu'akkidu fi an-nahy manzo Allah ya dai matsa ma akan hanin da yi dai hanan ma sai da ya ƙara nuna ma mutane tsananin hanin cewa layantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila as-sama'i fi salati aw la tarju ilayhi ko mutane su hanu wajen daga idanuwan su dinga kallon sama a cikin sallah aw la tarju ilayhi ko kuma idan yaji komowa a gare su ka daga kai kana kallon wani abu ko ku hanu ko kuma kuna yawan daga kai kuna kallon sama kuna sallah ko ka mido idan naka alhali bakka gani kenan wannan shi ne kashe da manzo sallallahu alaihi wasallam ya akan wannan kenan a guji daga kai idan ana sallah a guji daga kai sama ba a kallon ko ina kawai mawti sujud na ake kallo wa fi riwayatin yake cewa aw la tahifanna absaruh ko kuma a dauke musu ganin su gaba ki daya ya kasance kawai mutum baya gani wa fi hadisin akhar a wani hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa fa iza sallaitum fala taltafitu idan za ku yi sallah kada ku kuskura ku dinga waiwayi babu waiwayi ba waiwayi a sallah fa inna allaha yansabu wajhahu liwajhi abdihi fi salatihi ma lam yaltafit saboda Allah madaukakin sarki yana sanya huskaci zuwa ga huskar bawan shi kenan yana sanya ganin shi zuwa ganin bawan shi fi salatihi a cikin sallar shi ma lam yaltafit matakar wannan bawan nashi bai juya ba matakar bai yi waiwaye ba to kana sallah kamar Allah na gaban ka kenan kana gaban Allah ga kai ga ubangijinka to akan wannan sai kasance an ringa maganganu akan idan ka ce Allah zai sanya huskar shi zuwa ga huskar bawan shi sai wani ke gani kamar an siffanta Ubangiji da wani abu irin na bawan shi kuma sai in kai kaso ka siffanta ubangijin da wani abu. Idan Allah ya siffanta kanshi yace yana da kaza, to bari tunanin kanka, bari tunanin waninka, bari tunanin wannan siffar irin tamu ta mutane. Idan kai tunaninta ka halarto ta a zuciyarka, ka gama ta da siffata Allah siffata kanshi da ita, to a lokacin nan kai ne ka siffata ubangiji da wani. Idan Allah siffata kanshi da abu, kawai imani ake yi sai ai shiru. Allah ya ce yana gani, shikenan yana gani. Allah ya ce yana ji, shikenan yana ji. Daga ka kuskura ka ce bari ka siffanta jin ubangiji da jin mutum, to a lokacin nan kai ne ka kamanta ubangiji da wani. A lokacin da zaka rinka tunanin ai bai yiwuwa a ce ubangiji an siffanta shi da irin siffanta ake siffanta mutum, shi siffanta kanshi yace yana gani, shi siffanta kanshi yace yana gani, yana ji, yace yana da hannu. A cikin sura As-Sa'd yake cewa, yake cewa qala ya iblisu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya astakbarta am kunta min al-ali. Allah yake cewa ya kai iblis, me yasa ba za ka ma sujada, ba za ka ma annabi adam sujada ba, alhali da hannu na da ciki. Sai Allah ya ce yana da hannu, sai ka ce abi kamata ba a ce Allah na da hannu, abi kamata a zo a haɗi ma a ce Allah na da hannu. To shi siffarta kanshi yace yana da hannu. Daga lokacin da kai tunanin irin hannunka, ka ringa tunanin wai ai Allah yace yana da hannu, ka ringa tunanin irin hannunka akan wani, lokacin nan kai ne ka kamanta shi dona. Allah yace yana da hannu, kawai ishiru ka kyale eh Allah yana da hannu. Amma kama tambaya ya hannun yake, wannan kayi bid'a. Kama tambaya ya yake ji, kayi bid'a. Kama tambaya ya yake gani, kayi bid'a. Kama tambaya ya fuskar shi, kayi bid'a. Duk wannan ba a sa ka ba, kawai yana da kaza, yana da kaza, tabbatar kai shiru kai imani ka kare. Shi yasa da aka tambaye Imam Malik akan istiwa'i na Ubangiji, yace al-istiwa ma'lum والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وما مالك ذاك تنبيش أكن أنت الله يديك أسماء العرش سيوسيكي قلنا أبي كما تبع أديدي أتي الله يديك أسماء العرش سيأكزو أكا تنبي إمام مالك كيف استوى يا أبنجي لديديتا تنزل أنت على العرش أنا نيهم وني idan aka ce al'arshi ana ne wani babban abin zamani, sai ka halarto a zuciyarka a tunanin kake tsammanin irin yadda kake zama a kujera haka Allah zai zama. To wannan tunanin da kai sai ka kudurce shi, to a lokacin nan ka kamanta Allah da kai, ka kamanta Allah da ɗan adam, ya ce yana daidaita shi kenan shiru kan bakinka. Al-istiwa'u ma'lum, kalma ta al-istiwa abu ne a sananne an sani. Wal kaifu majhul, yaya ya daidaita, wannan babu wanda ya san yaya, Allah bai ba mu labari. Wal imanu bihi wajib, kai imani da cewa Allah ya ce yana daidaita sama al-arshi, wannan wajibi ne kai imani. A cikin Al-Qur'ani wurare da dama Allah ya ce thumma stawa 'ala al-arsh, Allah ya daidaita a sama al-arshi, shikenan yake shiru ka kyale. Was-su'alu 'anhu bid'a, tambaya akan yaya Allah ya daidaita wannan bid'a ne. Aisha radiyallahu anha take cewa wata rana tana zaune a gida, wata mata ta shigo, ana ce mata Zainab, ta shigo mijinta ya ce mata ita ya haramta ta, misali ya kamanta ta da cewa ta zama kamar uwarshi, kenan me ya haramta ma kanshi ita. Shi ne kace masu hari, yanzu hakan ya ta faru, bai ce da ya sake ta, amma ya ce ya haramta ta. Sai ta zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ya kamata a samu musu mahuta ita da mijinta, suna so su koma, shi kuma ga abin da ya hoki. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata babu wata dama, babu wata mahuta akan wannan, kawai ya haramta ki an kare. Mazala na ce mata haka hukuncin yake, tana ce a ajiba ne, haka hukuncin yake, tana ce a ajiba ne. Aisha tana nesa da su kaɗan, tana kallon su nayi, ita so take he an nemo solution kan wannan matsalar tace tana jin wata kalmar da ake fadi wata battaji kawai Allah sauko aya yace qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha deja qad Allah ya riga ya ji qawlan lati tujadiluka maganar wannan matai wata ke jayayya da kai fi zawjiha akan mijinta wata shtake ila Allah kuma tana neman dauki zuwa ga Allah daga wajen Allah tace ita abin da ya bata mamaki ita tana kusa da su tana jin wani abbataji amma Allah ya sauko ya ce qad sami Allahu min fawqi sab'i samawat Allah ya riga ya ji daga saman bakwai a cikin al'arshin ubangiji yake saman bakwai to tun daga can Allah har ya riga ya ji menene wannan mata take wani to ita Aisha tana kusa bata ji ba ta ji na wani wata jona kaga jin dan adam yanda yake a ji wani abu a ji ba amma jin ubangiji wa min fawqi sab'i samawati ya ji abin da wannan mata take tattauna kaga yanzu aka kamanta irin jin Allah da irin jin mutum kinin da ka fara tunanin yanda Allah yake ji ka inga tunanin irin jin da kake yi irin jin da wani yake a lokacin nan ka riga ka ratse ka shigo tanya da ba kau Allah ya ce yana ji barta haka nan yana ji kai imani da cewa yana ji shikenan ka huta daga nan ga duniya ta hiya shekara 500 kankaje sama ta biyu ta hiya shekara 500 haka nan haka je bakwai yego na'am to akan wannan ya daga cikin abubuwa da mutane suka bace da yawa anan ne aka samu su wani mu'tazila su wani jahamiya da sauransu kowa goto linga nema ya kinga kamanta yayi sufa ubangiji take ya kaza ubangiji yana da sufa sufofin ubangiji wasu sunayen irin sunayen sufofin mutane amma kuma babu ta yin za a yi su zama irin na mutane kenan idan Allah ya ce ma yana da kaza ko yana yin kaza yana ji yana gani to ya riga ya kuble mu a lokacin da ya ce laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir babu abin da yake kama da ubangiji wa huwa as-sami'ul basir kuma yana ji yana gani kuma Allah yana ji kuma Allah yana gani kaga kana ji kai ma kana gani amma an riga an kayyade ka an ce ma to laysa kamithlihi shay'un kaka ba kanka wahala kaka ma kanka wahala ka ringa ba tunanin ka wahala ka ringa wani tunani wanda ba shi ba shedan ya ringa yaudarar ka bari shedan kawai Allah ya ce yana da kaza kawai yi yana da kaza shikenan yanzu misali a wannan hadisi Allah ya ce zai sanya huskar shi zuwa ga huskar bawon shi kenan suna kallon juna kaka yi tsammani irin yadda nake kallon ka haka kake kallo na irin wannan kallon ne yake da kai a'a da ka halarto wannan tunanin shikenan ka rasa kawai Allah ya ce yana ganin bawon shi kamar suna fasa bawon shi kawai barta haka karamin misali a tare da kai kallin rana ita dai tak take fitowa amma sai ka kama hanya kana balaguro duk inda kaje ka daka ita ce wannan tagarin nan ita ce anan in ka tashi daga nan ka tayi maradi she ta yi wajen kilo 200 kana zuwa wannan ranar ka ta nan ita ce wannan tazandarin ita ce dai a can in ka je mai ma ita ce kowa idan kai kuma ita ce ki kallo wani ba shi ka ba misali ma wannan yana daga cikin halitta ta ubangiji wannan duk inda kaje ka ta nan kuna idan ubangiji kuma ba kowa ba tashi daban ba ta kowane gari ba daban a ita dai takci wannan shi ka misali mana kuma ga ta nan a ko ina ta watsa asken na ta duk duniya ta watsa asken ta ko ina ana gani to wanda ya halicce ta ne waye ce yana ganin ka in ka daga kai zaka in wata ya fito yana daren 14 15 in ya fito dare kin nan duk inda duk gidan da kaje in ka daga gani kamar a cikin gidan yake in ka dake ko gashi nan in ka je wacce ungoma an ka dake gashi nan bin ka yake ya ne aka yi a ce misali in ampul ne ana aji ai kamata a ce in ka tsaya daga wani kote baka gane shi to amma ka duba duk inda kaje ga sanan suna halittu ne na Allah kenan idan Allah ya ce yana ganin mutum idan Allah ya ce yana kaza bari tunani irin yaya dan adam dan uwanka yake yaya siffar wannan irin wannan siffar da aka yi bayani ya irin siffar mutum take to kwana kai tunanin siffar ubangiji dan kai wannan ka saki hanya bari tunanin mutum bari tunanin wata halitta idan ana magana ubangiji idan Allah ya ce kawai kaza siffar shi ce kawai imani ka huce wuta da kare maka kamanta da irin yanda kake yi ko da irin yanda wani yake yi wallahi ka saki hanya malai ci gaba da cewa wa fi hadithin wa qala aidan an talaffut manzo sallallahu alaihi wasallam ya kara bayani akan abin da shi ya juyawa waiwaye a sallah kenan yin waiwaye a sallah matsala iya kama sallah matsala matsala ke cewa اختلاص يختلسه الشيطان من صلاة العبد wani bangare ne shaytan yake wawura kun san wawura ko galadan kaman yana cikin kana disservice kana disservice ladan ka gashi nan a dis yake yanzu kawai da ka kaba ta sallah lokacin da shaytan ya zo yana shagaltar da kai yana wawura wasu abubuwa kaman yana jan point point din wannan yana rakewa ya ja nan da kal ka kare in ka sa ka samu san to kasha haka nan to shine malai yace manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa ikhtilasun yakhtalisuhu ash-shaytan min salati al-afd wa wurace shaytan yake yi daga cikin ladan bawo sai ya shige wawura abin da wawura shine sai gigita ka ya sa ka ringa yoyi akwai da zaka samu ana sallah mutum zai zo huta ya ringa kallon shi har sai ya huta hallo ya juya da kallon shi hallo wani ya taho hallo kuma ya biyo shi hallo ya shiga kwata-kwata da sallah to kaga waiwaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana kuma ya nuna cewa wannan waiwayen yana rage ma mutum lada saboda shi tsaye yake warta abin da ya warta a ciki wa qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yazalu Allahu muqbilan ala al-abd fi salatihi Allah ba zai gushe ba yana fuskantar bawan shi a lokacin da yake sallah malam yaltafil matakar wannan bawan bai juya ba takka fuskura ka waiwaya babu waiwaye kawai ka me da ka hankalinka a inda zaka yi sujada ko kai sallarka fa iza sarafa wajhuhu in sarafa an manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa daga bawa ya juya fuskar shi to shikenan Allah shi ma sai ya juya da kanshi kenan kaga idan ka tsaya ka nutsu to kawai kana munajati da ubangijinka kana gaban ubangijinka saboda sallah ya daga cikin abin da mutum yake samun nutsuwa da ita idan tashin hankali ya yawa ka takule ka shiga nan ka huto nan kai arwalla ka shiga kure kai dai ka kabar da sallah ka nutsu ka huta wannan tunanin duka kame da Allah ne a gabanka wala da ka huto sai gaji ka safka ka fara samun tsari a cikin abin da ya takule ma ka fara dima ka daidaita shi kuma abin ya zama da yawa ne kame da shi bitartib bayan wannan idan abubuwa suka jagule a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam aka shiga aka huta aka yi rigimu aka yi kaza ko abubuwa suka zo an rasa ina ma za a dawo sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Bilal ya Bilal arihna biha ya Bilal arihna biha ya Bilal hutar da mu a kwantar mana da hankali da ita a tara sallah kawai ko a tashi a kabar sallah daga an kabar sallah shikenan ya komo normal komi yanzu ko shikenan kuma a fuskantar rayuwa sallah abun aji abun nutsuwa ne tana sa zuciya ta nutsu sosai saboda ga kai ga ubangijinka ne dole ka samu nutsuwa idan kai kokari ka rike wuta shaytan bai shagaltar da kai ba kai sallah wallahi ka ji bambanci sosai kafin ka warta sabata sallar nan idan ka kare idan ka mai da hankali kawai gaban ubangiji kake kana addu'o'in ka bakin gulgudu kana abubuwa da ka kare sai ka ji wata nutsuwa ta zubo ma yau ko wata matsala ka shiga wanda kana tsammanin babu solution gaci nan wahala ta yawa ka tashi tsakar dare babu kowa bai san bane kake kai arwalla ka bata sallar kai daya kai sallolinka kai karatun qur'ani ka daga hannu a cikin sujada hallo kai addu'in ka wallahi kana karewa sai ka ji kamar an baka abin an kare saboda ka gaya ma mai kowa mai koma a cikin salle sai ka samu nutsuwa wannan hankalin kai kwanta sai ka ji ko baka samu ba hannu wannan nutsuwar tana nan dai kau Allah ne lokaci ne ba Allah ne bai bani ba shine bambancin mu da bambancin da wanda baban mu ne ba wanda ba musulmi ba shi ne zaka ji arna wani lokaci suna kashe kansu zaka ga tashin hankalin ya musu yawa a rasa ma ina za a dawo a rasa ina za a shiga ko kuma mutun yi tsuwa ya gani yau rayuwar sai ni dama da nayi rayuwar dama na kawa ta ni akan in yi kaza to yanzu na tsuwa galmi galmi bai burge ni babu wani abu a rayuwa da nake so to yanzu sai ni kawai yanka suke kawai mun gaji da kai je ka gidan retreat a aji ka shikenan can ku kula da shi mu mun ranga biyan ku shikenan rayuwar ta kare ba kunya amma mai musulunci sai baka abubuwa da yawa wanda zaka hankalinka zai kwanta baka samu abu kaza ba kawai musulunci ya karanta da kai Allah ke bada ba in baka samu ba Allah ne mai baka ba in ka samu Allah baka idan baka samu ba wanda yake sai baka idan kuma ka samu ba wanda yake sai halaka wannan abin ya ishe ka karayu ba tare da rashin lafiya jiwa ta dame ka ba ta cewa he ka samu kaza dole saboda wannan tashin hankalin da zaka rike a ranka na dole he kai kaza shine zai kai ka ganin saba ma Allah domin wannan abin ya kai ka wajen bokai ya kai ka wajen NGO ba ya kai ka wajen masu yin 49 su baka ba su jika 5 su baka jika 10 ni hanzo na mamaki ke bani ka ba da jika 100 a baka jika 200 mutum da zai baka jika 200 kuma yana bukatar jika 100 ka wani rabu ne wannan abin ka ba da miliyan guda a baka miliyan 5 sai ka kasa ganya menene wannan abin kenan kudin bisa anwani ne wanda zai baka ko menene normal wanda mutum da yake da miliyan 5 ai bai bukatar miliyan ɗin ka bi ko miliyan ka guda sai ka zo wace taimaka ma ne zai yi wani irin taimako ne wannan to kage abu ne wanda yake da alaka da tsahe-tsahe da asiri da sauransu to wallahi an kana da musulunci kana da imanin cewa Allah ke koyi wallahi ba kai ba wannan tsahe-tsahe ba kai ba wannan jiba-jiba yanzu ka duba wannan kidnapping da ake wani yaro wani kwanakin ba a Nigeria ɗauki yarinya karama kawai saboda a ba shi kuɗi kage wannan babu zancen imani a tare da shi na cewa Allah yake bada Allah yake hanawa ya dauki abubuwa ya kumsa a ran shi na babu girba saba shi dan hayya kai shi ne ya dauki jaririya a ba shi kuɗi wai kowa kashe ta kuma da ƙarshe ma ya kashe ta yaje kama ya binne ta to kaga duka wannan yana gami ya daga cikin rishin wannan tauhidi ya daga cikin rishin fahimtai yaya ya kamata a ce na fuskanci rayuwa kada kake da sallah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya koya ma ya zakai abiya game ka koma i sallah wala zaka samu nutsuwa kuma zaka gaya ma Allah matsalar ka kuma Allah zai sanya ma a ranka dangana kuma ka samu abu baka samu ba hankalin ka kwance Allah ya bani ka samu kuma fa lillahi alhamdu haka ne ake rayuwa kuma tace rayuwa ta mummuni kenan mu gane na
mallan kamar lokacin da aka tsira kamar ba sallah
lokacin da aka
kamar lokacin da da ba na
tuna eh
in ga lokacin ne kamar abin sallah
eh
kana iya Allah ke sallah
kamar wani irin lokaci
bayan sallar asar
to bayan sallar asar muna zuwa mas'ala a gaba bayan sallar asar akwai nafila dan dai magana ce khilafiyya amma hadisi sun tabbatar da cewa bayan salar asar akwai nafila amma malumai sun ce a tsaya ga raka'a biyu a tsaya ga raka'a biyu manzala sallallahu alaihi wasallam take cewa manzala sallallahu alaihi wasallam akwai abubuwan da bayya bari daga ciki tace akwai nafila bayan salar asar in ya dawo daga masallaci a gida na yin raka'a kenan magana mafi ƙari akwai nafila bayan salar asar kenan misali domin kafin mu je wannan matsala ce wadda in mun tattauna sosai idan mun zo kanta insha Allah da maganganun da hadisan duka insha Allah za mu kawo a tattauna kan misali kenan solution anan idan wani abu ya taso ma to nemi masallaci idan ka nemi masallaci akwai tahiyatul masjid da ka aro da ka shigo masallaci tahiyatul masjid ko bayan yaushe ne ita wannan tana kanka kanka zauna haka yarka a kabi a lokacin nan kuma bukatunka sai ka fuskantar da su zuwa ga Ubangiji insha Allah na'am ta farilla idan ka zo farilla a cikin sallar zaka ringa jin tunani yana zo ma yo ai shine aka ci shine muke magana aka ce ikhtilasun yahtalisuhu shaytan min Allah
na'am
ibe kira suna min salati al-abd wani wawura ce shaytan yake yi a cikin sallarka sai wawure ma wasu abubuwa akwai tunani wanda daidai ne misali ka ringa tunanin lahira ana karatu he karin dake ana zantan jahannama he karin ga tunanin yaya lahira take ana tunanin ana zantan aljanna he karin ga tunanin ya aljanna take he karin ga hararo cewa kamar ga ubangiji na a gabanka duka wannan tunanin idan yana zo ma wannan tunani ne daidai wannan tunani ne mai kyau a cikin sallah amma tunanin duniya a kasuwa wani ya bani kaza akwai kudin wani a wurina ya kamata inje nan wannan sune babu kyau wannan sune shedan ya zo wa wura abin da ya wura ne a cikin sallarka sai dai magabata malamai magabata suna ba da shawara iya daga cikin wani abu da suka gano na asraru na sallah suka ce idan wani abin kai bace ka rasa inda yake ka kabarta sallah idan kabarta sallah akwai chance kashi wajen sama da 50 ba a ce ba 100% sama da chance sama da 50 na cewa zaka tuno wannan abin kana cikin sallan nan kawai wani abin kai ka rasa inda yake ko wata mas'ala ta shige ma kawai arwala zo ka farta sallah kana cikin sallah ya gani Allah ya taimaka abin ya hado ma yana daga cikin abubuwan da kenan abin da ya sayo khushu'i a sallah kenan mutun yayi kokari duk abu na duniya ki yayi shi kawai ka fuskanci abin da ya shahi lahira shi ya kasance shi ne a gabanka haka nan yana ja kana ja ka samu ka tsira da set code with so this now ha film to ka gani a gani yanzu a kone zaka samu aka bar sallan nan sai balaguro ya kare abin da yake a balaguro ya je gari kaza an yi kaza an ce kaza an yi kaza har ya je dawo kawai an ce assalamu alaikum ya ce ashe sallah ce kabbara ana yi kawai shi dai biyeki a ka matsala gare ta matsaloli ma ana sallah sallah da baka san ba mai aka yi kawai da aka ce assalamu alaikum to ban ka tana ashe a masallaci kake a wannan sallar gaskiya matsala gare ta
wanda ke sallah kawai sai shi suna sallah yayi yana zubi ya azza ya sallam to kawai gona shi a jelo ke dan shi ko mai jira a sallam ce nan shi ko bai sallam ce ba kawai sai ruwa ya fara zance
shi ne lima ko Allah
ya shi an ce kawai ya azza ya sallam
kaga wannan yayi magana a sallah ke tunda hanzu a sallah yake shi kuma sallah idan an kabarta ta babu magana ha a kare sai halin larura shi ma liman din a hali na larura idan abu ya cakule aka yi rafkanuwa aka ƙara wata ya cakule ya rasa ma ina zai kama sai zuwa ya ce wai ya ne sallah nan tamu ya so sai a gaya mai gayan take wannan an ba da dama malamai sun ba da dama a yi wannan tambaye liman shi ya ce ya ne gyaran abin tunda akwai sai take cakulya sosai akwai sai take cakulya akwai wanda aka yi sallah yi raka'a hudu ce zai yi raka'a uku yi raka'a uku sai da ya salamci aka ce mai wa akwai wannan sallar ta mu raka'a uku ce sai ya juya zai yi ba'adi da ya ba'adi da ya sujjera guda hallo ya juyu ya sallama hallo ya juyu aka ce ba'adin ko guda aka yi ba yi biyu ba kawai daga baya dai sai wani ana ya tashi ce kai jama'a kowa tashi sallar shi wannan sallar matsala ga ita sai kasa ma warware ta shi abin ne yo ba'adin ita mi za a mata ta gyaru ita ma amatar ba kanoi kaga abin ya yawa na malai yake cewa wa qala sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yazalu allah muqbilan ala al-abd fi salatihi ma lam yaftafit fa idha sarafa wajhuhu insarafa an kenan Allah murugin sarki ba zai gushe ba yana tare da babu shi iya fuskantar shi inda yana sallah matukar bai juya ba daga yayi waiwaye shikenan shi ma Allah sai kauda kai da kanshi yace wa naha an salatin manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi hanya akan abu uku annaqarati ka naqarati dik akan naqara ka naqarati dik ita ce kotan kurciya da ake cewa kahin kai ruku'i an taso daga sujada kahin kai ruku'i liman ya taso daga sujada talman ke gauga ake kahin ka samu kai tasbihi daya biyu shi ya taso ya yi sujada ya dago ma kahin ka dago Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar hekar sai yushi aka yi tasbihi yushi aka karata to Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya hanya aka wannan sallah tace ai muke cewa express ana wannan ko na
wai yanzu in mai da sujada wa talibin
idan liman ya ka samu tasbihi daya biyu ya isa sai ka biyo shi kamar fatiha ce ka fara fatiha ka shigo sau liman shi kuma ya kare fatiha ka ce alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim ka ce ka kare kaga buka ce ka kare kenan kai kokari da diyan da za a yi surtu inda ne gauga nan ne kai kokari diyan da za ka yi ka samu tasbihin nan ko uku ne duk gauga da za ka samu tasbihin nan ko uku kuma idan ka kare sallah wannan sallah ba irin sallah nan bace ta kiya irin wannan sallah saboda kakkaje ka ringa toki banza kana tsammanin ita sallah ko karshen duk wata ibada bayan da take kan ku ga muna yawan yin ta kullun ana yin ta so biyar a wuni ko da yaushe ana yin ta ka ringa dauka kamar ta zama kayan wasa babu ibada da take sallah duk wata ibada bayan take idan ka tsare ka kiyaye a lahira aka bincika ibada ka aga sallar ka lahiya da take wala da kai labari idan sallar kuma tana da matsala wallahi to ka shiga matsala kenan duk wani bincike lokacin da za a mashi duk wani bincike kamar a tsaye da kani bakar kana cikin mota kana tuka bakar firmi babu firmi mota bata da awo kaga zancan kuma sauran abubuwan ai aiki ne ba karami ba da wala a samu sauran kai baka da ma firmi ta baka da ma ka tuka sallar ka tuka mota to kamar sallar ne ita ma haka duk wata ibada in dai sallah bata gyaru ba matsala ce to ka kiyaye ka san inda kake yin sallah wala masu yin sallah ta gaugawa ina cewa yanzu gaskiya alhamdulillah ko sauran masallatanmu na dama yanzu mafi yawa an daidaita sallah zan gani ba kin gulgudu ana kiyayewa za a samu dama a yi tasbihin da ya dace a ruku'i a samu tasbihin da ya dace a sujada har a gari ba kin gulgudu a ko masu kwatantawa amma wannan masu gaugawa wannan surtu a azumi wannan ashabin da ake yi a cikin minti 15 an kare komi
sai ba duka ba to malam kamar misali ne mutum ya koyi
wannan misali in da baka sani ba kai tabi wannan babu abin amma yanzu gaskiya in dai mutum ya san cewa ita sallar nan hudokoki gare ta kuma kaidoji gare ta mutuna sallar wanda ya zo masallaci annabi yana zanne sallallahu alaihi wasallam ya kabarta sallah da ya kare ya zo dan manzala sallallahu alaihi wasallam ya sallama manzala ya ce mai irji fa salli fa innaka lam tusalli ko ma haka ya sallah wannan ba sallah bace kai ya da saki dawowa aka ce hukuma zakai wannan sallah bace ba ya saki dawowa yayin da akai su uku da shi tukwana ya ce ya rasulullah ban iya da sallah ban ba wannan tukwana aka zamnar da shi manzala tukwana ranka mai magana dai daya ka zama manzala sallallahu alaihi wasallam zai yi magana da kan rubutun ka heka rubuta komi yanda ka san ana dikti haka yake magana ko hira ta haka kamar ana dikti yake magana kalmar dai take fitowa sai ka rubuta komi a kari kuma kahin in aka hudu magana za ku ta kalma daya biyu uku wanda sun gama ma'anoni da yawa wanda kuma saukin har da cewa zan sama mutum aka tambaye shi wata wasiya zaka mana yace kawai la ta gata yi shiru kada ka yi shi ya saki dawowa wata wasiya zaka mana yace la ta gata la ta gata an mun Aisha ka tace Zara sallam yana magana dai yake je rubuta yanda komai rubutu ya ga dama sai rubuta ko haka aka samu irin sauran irin su Amr ibn al-As Abdullah ibn Amr ibn al-As shi sosai ya ringa rubuta ta sama Zara sallam su da yawa har abubuwa dai yake shayin shi akan cewa shi yana ganin yafi kowa yawan hadisai yake cewa iya tsoron Abdullah ibn Umar ibn Amr ibn al-As ya yi shawarar hadisai daga Zara sallallahu alaihi wasallam saboda shi rubuta ran da yake to ga rubuta yake to kaga zamnar da shi a hankali dinga koya mai gane zakai sallah idan ka zo yin sallah zai kabarta kai kaza kai kaza har ƙarshe haka ne gane ta kuma hadisin Allah ya taimaka har ka mana shi cip yanan cikin littattafai kuma a kan a wannan hadisin a cikin wannan littafin zamu karanta kusan gabaki ɗaya babin da zamu karanta in ka kasa a kashi 100 kashi 80 wannan hadisin sai ya zo ya magana akan cewa ga yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma wannan bawan Allah ga yanda zaka gyara sallar ka don mu yi ta dalla dalla yanda ya kamata na kamar su yi sai zama na ƙarshe ba a jimawa wannan kuskure shi liman innama ju'ila al-imam li yutamma bihi an sanya muku liman dan a ranga koyi da shi duk abin da liman yayi kai sai zaka yi kamar yadda muka bada misalin Fatiha ne yanzu ka shigo masallaci liman ya kare Fatiha an ce amin misali ko kuma a ce ta asr ta ce an ce liman ya kare Fatiha kai kuma lokacin kafara shike liman ya ruku yake ce kai ka tsaya ka kare Fatiha shi kuma kannan ya taso daga rukuni kaga ni ba samu rukuni ba to liman kawai bin shaki kenan duk abin da liman yayi bin shaki daga an zo sujjada ta karshe kai hakuri in liman ya taso ka dangana kai ma ka taso zama idan aka zo zama na tahiyya na karshe annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta mana yawan addu'o'i a zaman wannan in liman ya juma sai ka samu dama a lokacin nan kai ta addu'o'in ka duk bukatar ka duka lokaci ne na amsa addu'a ya daga cikin lokuta na amsa addu'a zama na karshe a sallah zama na ƙarshe an samu addu'o'i da yawa da manzo sallallahu alaihi wasallam wanda in abin mu yi su duka ne yayi minti biyar azumi addu'o'i daban-daban sai ai minti biyar azumi na kan asalin ce in abin a ce dukan su zai saboda yawan su to dan dai manzo sallallahu alaihi wasallam yau ai wannan ne gobe ai wannan haka nan ake abin nan baka ce ba lokaci guda zaka zubo su sai a ce ka kawo na musu kafu na'am na'am akwai ruwaya kan haka akwai ruwaya kan daga hannu akan dukkan lokacin da kai kabbara akwai ruwaya kan haka sai dai mekel suna ruwaya da ta yawa wanda aka yi sani ita ce kawai kabbara na wasu wurare amma banda na wurin in zaka taso daga zama kai ka yanzu misali mafi yawa sai zan mi sai sai mun tashi sai tukwana zama daga misali in mun taso daga sujada sai za mu yi sai tukwana mu daga shi kuma wannan lokacin da suke zama daga ce ma jalsatul istiraha jalsatu au jalsatu al istiraha zama na dan hutu kadan shi wannan ana yin shi tsakanin raka'a biyu misali sallar magruba kai raka'a ta fari lokacin da zaka tashi raka'a ta biyu ka taso daga sujada sai ka zamuna tukwana ne so kuma ka dogar hannuwanka biyu ya so kai sai wannan zaman akwai shi ma akwai ruwaya kan haka nan shi ma za mu je kan shi insha Allah in ya taso ya kabbara to in zai miki ba ya kara to shi ne ai wasu su kuma idan sun zamnan wannan sai su yi kabbara to ba na in so su yi wasu kuma sai su yi tsayin to ba na kuma su daga hannu kenan kowanne ya tabbata kowanne ya zo insha Allah na'am shi ma tahiyya shi matsala gare ta ba a yin tahiyya a ƙari ba amma annabi salati ba sallallahu alaihi wasallam ita wajibi ce duk tahiyya tana da salatin annabi na'am ta ƙarshe kan dakata ka dan samu ka dan yi ta kwana amma in ka tabbata cewa shikin yana yi kai ne ba kai ruwa ka ƙari ba shi wannan ba matsala amma in bai yi ne kawai shi daga daidai sekund 30 kawai ya salamce wannan gaskiya a ranka dakata ana yin salatin annabi ya yi gin tahiyya babu salatin annabi matsala ce shi yasa daga cikin malamai suka ce akwai malamai da suka zafafa ma suka ce hatta da tahiyya ta fari sai a mata salatin annabi babu wani abu da yake nuna cewa sai a tahiyya ta ƙarshe kadai za a ma annabi salati tahiyya ta fari da ta biyu kowace an ma annabi salati sai da ta karshe ita akwai addu'o'i da ake gama da ita irin su Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabri wa min azabi jahannam irin su Allahumma inni zalamtu nafsi irin su Allahumma ighfirli warhamni Allahumma inni as'aluka bi anna laka alhamdulillah duka ga sunan addu'o'i ne da yawa to su wannan ana ƙara su wannan musu sallallahu alaihi wasallam ya tabbata a tayyata karshe yi su amma salatul annabi malumai sun tabbata cewa hattahiyata wari ya amma salatul annabi kenan salatul annabi wajibi ne a dinga kiyayewa a cikin tahiyya wajibi ne a dinga yin shi
ha yana magana ba sun ba
eh
akwai wani shi ko kuma shi magana eh musulmi amma ana koya wannan ne kuma duk da cewa zai koya a cewa ta koya ko kuwa dauri ne da ke
so ka san kowa da irin dabi'ar shi kowa da irin halittar shi da Allah ya mishi to shi manzo sallallahu alaihi wasallam iya daga cikin particularity ta shi manzo sallallahu alaihi wasallam yahi kowa iya magana yahi kowa iya harshe na larabci wannan yahi kowa iya shi ittifaqan shi yasa kamar idan zai magana cike take da fasaha cike take da balaga kuma el kadan mai ma'ana ta kai littafi guda mazalla sai wata magana faraz guda sai a lita tawai da ita to wannan magana tashi Allah ya yi ta a haka nan saboda mutane su samu damar gaggawa har da ce magana maganganun da yake yi da gaggawa fahimtar duka abubuwa da addini haka Allah ya manzo sallallahu alaihi wasallam to zamu karanta kenan mu yi da su wannan hadisin maliki cewa naha an talasin manzo sallallahu alaihi wasallam ya hana abubuwa guda uku annaqarati kanaqarati diq gaggawa nan kamar zakara pap wajen duka ba ana taiwon duka nan a riga zuwa na zuwa ba tare da an sai ayin tasbihi ba manzo sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan a sallah wa iqa'un ka iqa'il kalbi da kuma irin zama na kare a watsi kwawon wannan haka manzo sallallahu alaihi wasallam ya hana irin wannan zama zama an koya mana inda ake zama akwai zama da zaka yi saman diyanka akwai zama da zaka yi mazaunan kausa a ƙasa akwai zama da zakai saman dukkan ku guda biyu duka su man sha Allah muna zuwa kansu idan mun je babun su insha Allah kenan zama irin wannan a baje kamar irin nakari shi ma manzo sallallahu alaihi wasallam ya hana shi sai abu na uku waltifatun kaltifati ta'lam da kuma waiwaye irin waiwaye na dila shi dila ai sarkin waiwaye shi dila ko da yaushe waiwaye yake na tsaya ya duba gani ba abin da ya biyo bayan shi ba mai bin shi ba wani abu a bayan shi na tsoro to irin wannan waiwayen da dila yake shine manzo sallallahu alaihi wasallam shi ma ya hana shi a cikin sallah a ranka kenan an hana uku gaggawa a sallah da zama irin zama na kare da kuma waiwaye irin waiwaye na dila duka wannan abubuwa ne da aka haramta yin su a cikin sallah ziyadatan ala magana da kuma wasu abubuwa da mutane suke yi wanda ba daidai ba irin kallon sama duka kaga a da sai mun karanta su duka abubuwan da su taimaka maka samu khushu'i kagan baka waye zaka samu nutsuwa idan baka gaggawa zaka samu nutsuwa a sallah duka abubuwan da suke ba mutum nutsuwa idan yana sallah ya kasance ya mida al'amuran shi duka zuwa ga Allah madaukakin sarki ina ga anan zamu dakata abinda muka wada daidai Allah ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi ka ta buta nan wajen ne eh
sai wannan shi
kama shi ne aha
so sai yake wada sai da wajen
to ke nan kara shi ke nan
na kara shi yayi wa ko
wajen wajen